a kokarin da take yi na gudanar da ingantaccen zabe a shekarar 2019 hukumar zabe mai zaman kanta ta Najeriya ta fara ilmantar da masu kada kuri'a ta hanyar amfani da gidajen radio da television shugaban hukumar zabe ta Najeriya Professor Muhammadu Yakubu ne ta bakin wanda ya wakilce shi kwamishinan hukumar kuma shugaban committee yada labarai da ilmantar da masu zabe Prince Adedeji Shobi ya furta hakan a wajen wayar da kan masu zabe a Ibadan. Farfesa Muhammadu Yakubu ya ce kwamitin yada labarai da ilmantar da masu zabe na hukumar INEC ya niyya haɗa kan duk jami'an jihohi da masu ruwa da tsaki a ilmantar da su da tattaunawa tare da aiwatar da manufofi ɗaya tare don cimma burin da an kasa a gaba. Farfesa Yakubu ya ƙara da cewa mai kada ƙuri'a da ya fahimci yadda ake zabe wata kaddara ce ga demokradiyya. Shugaban hukumar zaben ta Najeriya ya ce duk da matsin tattalin arziki da ƙasar nan ke fama da shi ya kamata a ilmantar da masu zabe don su ba da tasu gudunmuwa a wajen zabe idan lokaci ya yi. Shi ko janar manajan gidan radio da talabijin na jihar Kwara Abdullatif Adebowale ya buƙaci hukumar zaben ta Najeriya da ta yi amfani da harsunan gargajiya wajen ilmantar da jama'a da wayar musu da kai game da yadda ake zabe a Najeriya.
Proper education, you have less disqualified votes because you know how to judge right. If you don't champion at the appropriate place, if you don't know how to go about the card reader, then your vote will not count. That's why I feel that this is as critical.
Abdullatif Adebowale yace idan aka ilmantar da masu zabe sosai za a rage samun ƙuri'un da ke yin damage a wajen zabe tunda an san yadda ake kada ƙuri'a daidai idan ba a manna yatsa daidai ba a wajen kada ƙuri'a ko kuma ba a san yadda za a sanya yatsa ga na'urar zabe ba za a yi amfani da ƙuri'ar ba ta yi damage kenan don haka wannan ilmantar da jama'a yana da muhimmanci wajen kada ƙuri'a a lokacin zabe a wajen kada ƙuri'a dai ƙuri'un da sun kai damage sun sha kawo kacce nace tare da kai jam'iyyun siyasa da yan takara a gaban kotu don a fayyace su ko a tantance su. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.